أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابة البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanmu da haduwa a wannan rana mai albarka, a kuma wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da tarihin rayuwar shugaban halittar Allah Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 52 a cikin wannan darasi mai albarka. Yau muna ɗaya ga watan Jumada Sani shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam. Wasu zo daidai da 4 ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya. A wancan darasi namu na 51 mun tsaya ne cikin bayanin wafatin ma'aiki alayhi salatu wassalam. Mun zo wato lokacin da saura kwana 2 kafin ya bar duniya, to sannan sai lokaci ya mana halin nasa. To da haka insha Allah zan dan koma baya kaɗan, sannan sai kuma mu gangaro zuwa nan da abubuwan da suka faru. Dai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fita a cikin rana ta 29 ga watan Safar shekara ta 11 bayan hijira. A wata rana ta Litinin ya je ya halarci wata jana'iza wadda aka binne a makabartar Baqi'a. To bayan ya dawo, a hanyar shi ta dawowa ne sai ya fara ciwon kai ya kasance irin mai zafin nan ne, har sai da ya zamto ma'aiki alayhi salatu wassalam ana jin ɗumin kan nasa, wato idan ka kara hannunka dab da kan nashi sai ka ji hannun naka ya ɗauki ɗumi saboda zafin ciwon kan. Aka sa ƙyalle aka ɗaure masa kan saboda yadda kan yake zafi, amma duk da haka ta saman ƙyallen ma ana jin zafin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda juriya irin tasa a wannan yanayin ya ci gaba da yin al'amuran da ya saba na yau da kullum. Ya jagoranci sallah ga mutane har tsawon kwana 11, duk da cewa wannan jinyar ta ɗauke shi tsawon sati 2 ne. To abubuwan da suka faru a satinsa na ƙarshe a wannan rayuwar ta duniya, ma'aiki alayhi salatu wassalam ciwon kan ya yi tsanani. A wata riwayar Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu ya shiga gare shi sai karan da shi ya ɗaure kan nasa yana kwance. An ɗaure wata jakar ruwa haka wacce ake kiranta salka da Hausa, an ɗaure ta haka daga saman kan shi, an ɓula ta haka kaɗan, ruwan yana ɗan ɗiga yana ɗigo mishi haka a kan. Abdullahi ɗan Mas'ud ya shigo ya gan shi a wannan yanayin, ya ce ya Rasulullahi jikin ne tsanani haka, ya ce ƙwarai kuwa. Da kansa Abdullahi ɗan Mas'ud da ya taɓa ya ji yadda jikin ya ɗauki zafi, ya ce ya Rasulullahi haka ake maka zazzaɓi mai zafi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ƙwarai kuwa, ai ni jinya ta ana ninka min ne. Sai Abdullahi ɗan Mas'ud yake to ya Rasulullahi tunda an ninka maka jinya, to kenan sakamakon ma za a ninka maka kenan? Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace masa ƙwarai kuwa, sakamakon ma haka ake ninka mu. To yayin da jiki zafi sosai, sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa matansa, gobe a ina nake? Kullum yana tambaye su gobe a ina nake. To jin haka sai suka gane cewa yawan cira shi da ake daga wannan ɗakin zuwa wancan ɗakin, ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda yanayin jinya ba ya jin daɗin jikinsa, don haka ya fi so a ajiye shi a waje ɗaya. Sai suka yi shawara ga kankaninsu cewa to su ajiye shi a ɗakin nan na Aisha radiyallahu anha, saboda haka a nan aka ajiye shi. Ya fito daga ɗakin da ya kwana sayyidina Ali radiyallahu anhu da shi da sayyidina Fadl ɗan Abbas, sai suka riƙe shi, wannan ya riƙe wannan gefen, wannan ya dafe wannan gefen, su ɗauke jikin ma'aiki alayhi salatu wassalam. A lokacin nan kansa yana ɗauri saboda ƙaramin ciwo, ba a iya taka ƙafarsa sosai saboda yanayin jinyar, amma a haka ne suka riƙe shi zuwa ɗakin nan na Aisha radiyallahu anha, wanda a nan ya ci gaba da jinya har zuwa lokacin da ya koma ga mahaliccinsa. kuma da masu annabawa alaihi wassalam kamar yadda zuwa cikin ingantaccen hadisi na sayyidina Abubakar, wanda aka binne su ko wanda suka rasu a nan ake binne su, duk inda wani annabi daga cikin annabawan Allah ya rasu to a nan gun ake binne su, ba a ɗaukar jikunansu zuwa ga wasu guraren daban. Kafin wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam da kamar kwana biyar a ranar wata Laraba, ma'aiki alaihi salatu wassalam wato zafin ya yi tsanani sosai, ya gangaro har jikin sama, jikinsa gaba ɗaya ya ɗauki zafi haka irin na mai zazzaɓi. To da yadda jinya ta yi tsanani, sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarnin cewa a samo ruwa daga rijiyoyi guda bakwai daban-daban, na kawo wannan ruwa sai a yi mishi wanka da shi. Da aka samo aka yi mishi wankan da shi, to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗan ji daɗin jikinsa, ana zuwa masa ruwa ma yana cewa ya isa haka, ya ji daɗin jikinsa sosai. A wannan lokacin ne ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya yi nufin shiga masallacin shi. Ya shiga masallacin kuwa a lokacin nan kansa dai yana ɗaure da wannan ƙyallen, yawa mutane huɗu ba sabai sun taru sun kewaye shi, ya musu huɗu ba, a cikin huɗu ba sai yake cewa la'anatullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, in wa ala ta tabata akan yahudawa da nasara saboda sun riƙi kaburburan annabawan su a matsayin kamar gura, a matsayin guraren yin sujada. A wata riwaya kuma cewa ya qatala Allahu al-yahuda wa an-nasara, Allah ya tsine wa yahudawa da nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun riƙi kaburburan annabawan su a matsayin guraren yin sujada. Hadisi ingantacce ne, ya ba shi sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 62 da kuma Muwatta'i Maliki shafi na 360. Sannan sai juya yake cewa sahabbansa, kada ku riƙi kabarina kamar wani gunkin da za a riƙa bautawa. Shi ma dai wannan yana cikin Muwatta'i Maliki shafi na 65. Amma kuma wannan bai hana yin tawassuli da shi ba, saboda yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga cikin sunnonin shi, kasancewar an yi tawassuli da shi a gabansa, hasali ya ma yi umarni da cewa a yi tawassuli da shi ɗin. Ya umarci wani makaho da zai ce, ya Rasulullahi, ni makaho ne, kai min addu'a idona ya buɗe. Ma'aikin alaihi salatu wassalam ya ce masa, ka je ka yi sallah raka'a biyu. Ya nuna mashi wani gurin, ya ce, ka je can ka yi sallah raka'a biyu. In ka yi daga sallar, ka ɗaga hannunka ka ce, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. يا الله إنا روحك كم أنا فسكنتك أنا كامل أفاد النبي محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا كامل أفاد كي أوزن أبنجي جينا قمد وانا بقابة تاودومي أبيام إتا مكاما نيجي. Mai ruwayar hadisin shine sai na Usman ibn Hunayf dan uwan Sahal ibn Hunayf, yace muna zaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga makahon nan ya dawo idan sa ya bude ras. Wataƙila wasu za su ce wannan ai ya faru ne a rayuwar Annabi alaihi salatu wassalam, tunda yanzu baya wannan doron duniyan, haramun ne a tawassuli da shi, wasu haka suke faɗa. To amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyan a zamanin khalifancin sayyidina Usman, shima dai wannan hadisin sai ila ruwayar Usman ibn Hunayf, wani bawa da cikin bayin Allah ya zo yana so zai ga sayyidina Usman ibn Affan, bai samu damar shiga zuwa gare shi ba saboda jama'a ta yi yawa. To sai ya haɗu da sayyidina Usman ibn Hunayf, sai ya ce mishi, ai kuwa ga wata fa'ida, ka je ka shiga masallaci kai sallah raka'a biyu, kai kaza kai kaza, ya gaya mishi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wancan makahu. Bawan Allah nan ya je ya yi kawai washi gari, ya zo ya tsaya a kofar gidan sayyidina Usman, sai ga wasu daga cikin hadimin sayyidina Usman sun fito suna cewa, ina wani ɗan wani daga gari kaza. Aka kira shi ya je wajen sayyidina Usman, ya biya mishi dukkan buƙatunsa, dukkan abin da ya kawo shi, ya samu abubuwan duk da ya zo nema. Ya fito daga wajen sayyidina Usman, sai suka haɗu da Usman ibn Hunayf. Sai Usman ibn Hunayf ya ce mishi, yaya ka samu abin da ka samu, abin da ka zo nema? Ya ce, Allah bai saka maka da alheri, wallahi duk abin da na zo nema na samu, ba dan kaiwa halifa magana ba, da ban samu komai ba. Yace, ai ni ban mishi magana ba wallahi, kawai dai albarkar wannan addu'an ce da nace baka je kai, saboda ni ma wata rana muna zaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani makaho ya zo kaza 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 kaza, ya gaggaya mishi wannan bayanin duka, yana nan a cikin wani rubutu da ta dai na salatul haja na kawo hujjoji da bayanai game da wannan insha Allah zan dan ambato wasu kadan daga ciki saboda yan uwa su gani ko kuma su je su dura wayannan bayanan da nayi game da hujjojin yin salatul haja kafin mu dora ci gaba a wanda yake neman hujja da dalili ga irin kadan daga cikin marajiu da za a dura akwai a tarikhul kabir na Imam al-Bukhari juz'i na 6 shafi na 209 hadisi na 2192 akwai sunan ibn majah hadisi na 2385 ibn majah kuma ya ce malamin sa abu ishaq ya ce hadisin nan ingantacce ne akwai al-jami'u sahih na imam at-tirmidhi juz'i na 5 shafi na 569 hadisi na 3578 kuma shi ma imam at-tirmidhi din ya ce hadisin ingantacce ne kuma garibi haka nan hadisin ya zo a cikin musnad Imam Ahmad juz'i na 4 shafi na 138 hadisi na 17246 da kuma na 17247 Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisin a cikin musnad nashi juz'i na 1 shafi na 313 da kuma shafi na 519 shi ma Imam al-Hakim ya ce hadisin ingantacce ne kuma Imam al-Zahabi ya bi shi akan haka haka nan hadisi ya zo a cikin amalul yawmi wal layla na Imam an-Nisa'i hadisi na 658 zuwa na 659 da kuma na 660 Abdu ibn Humayr ya rawaito shi ma dai irin wannan hadisin a cikin musnad nasa juz'i na 1 shafi na 308 hadisi na 379 دلائل النبوة قيل لنا امام البيهقي فيما لي اكو هنا حديث عن جزء من الشدا شافي 166 زوانا 167 يا ذو اشن الغدايا والنهايه قال امام ابن كثير اكن جزء من هو شافي 158 زوانا 159 هكذا امام الحيثم يا رويتو شي اكن جوهر المنظم ماشي شافي 61 هكذا الامام القسطلاني يا خاص اكن مواهب اللبنيه ماشي جزء من هو شافي 184 هكذا يا ذو اكن الترغيب والترهيب الامام المنذري جزء من ايا شافي 210 211 تو wannan dai duka ya nuna halaccin yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman fikihu malaman na mazahibu na ahlus sunna wal jamaa manyan imaman nan guda hudu dukkanin su sun ittifaqi akan halaccin yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan daga cikin malaman da suka fi akan wannan fahimtar akwai al-Sheikh Usman bin Fodi wanda shi ne ya jaddada addini a wannan kasar ta Najeriya musamman ma yankin arewa arewacin Najeriya da kudancin Niger a cikin littafinsa Ihya'us Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah duk inda ya kawo wani babi a ƙarshen babin yake yakan ce Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika bi jahihi indaka ya Allah ka dace da mu bisa bin sunnar annabinka saboda matsayin shi a wajenka to kaga yayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daga ce dai yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da inda yake rayi da kuma yanzu da baya doran duniyar abu ne jahili hakuli bi martabar annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka tawassulin da ita babu abin da ya rage ta mutuwar shi bata rage martabar shi da komai ba hasali ma karuwa ta yi hadisin kuma da ake magana wanda yawanci masu hana tawassuli suke kafa hujja da shi wato hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya zo roƙon ruwa yake cewa ya Allah da mun kasance muna yin tawassuli muna kamun kafa da annabinka to yanzu da babbansa al-Abbas shi ma muna kamun kafa da shi ya Allah kai mana ruwa to a cikin sharhin hadisin in mun duba cikin Fathul Bari zamu ga da Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo cewa wannan hujja ce bisa halaccin yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ba yana nuna wani haramcin yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bane wai saboda ya rasu, a'a, hadisi yana nuna girman matsayin duk wanda ya jingina da annabi sallallahu alaihi wasallam ma an ka kama kafa da shi sai Allah ya biya ma bukata, domin Abbas din da aka kama kafa da shi ba a bar wajen mafaci sai da ruwan ya sauka. Kuma Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa yayin da shi Sayyidina Umar yake wannan addu'ar, Abbas shi ma an ji shi ƙasa-ƙasa yana cewa ya Ubangiji ka biya masa buƙatarsa, suna tawassuli da ni ne saboda matsayina a gun annabinka. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ta hakuri baya kira Abbas da sunan shi, bakwai yake ce shi, tare da cewa Abbas din ya an haife shi da shekara ɗaya, sannan aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau shekara ɗaya ce tana tsakaninsu, amma a haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullum saboda girma kullum ce shi ke babba. To wannan haramcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da cewa kada a maida kabarinsa ya zama wani gunki abin bautawa, ba wai yana nufin cewa kada a je a ziyarce shi bane, a'a. Hadisin shaddur rihal, malamai da yawa sun yi magana akai, musamman ma Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yana da cewa da suke magana akan wannan shaddur rihal, ce hana ziyartar wani masallaci ne aka hana, ba wai ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, domin kuwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu gani daga gare su tunda su ne suka fi kowa fahimtar addini, da su sun fahimci cewa kana iya buƙatar jari musamman ka zo ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali zamu ga sayyidina bilal al-habashi radiyallahu anhu yana kasar sham can inda yake tun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ya ga ba zai iya zama a madina ba, ya yi kaura zuwa kasar sham. Wata rana kawai sai ya mafarki ya ruya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi bilal wannan wace irin kaura cewa ce haka, washe gari bilal yana farkawa daga baccin sai kuka kawai washe gari sai ya hau doki sai madina, kaga gun waye je madina, gun annabi sallallahu alaihi wasallam. To da aka dai je ya shiga bai gaisa da kowa ba sai ya zarce makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shiga ya je dukar da kansa a jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kuka irin kukan nan na alfini, yana kuka sayyidina Bilal yayi kukansa ya share hawaye, sannan ya fito yazo ya hawo minbarin annabi, yazo ya hawo wannan manar na masallacin zai kiran sallah kamar da ya saba yi, dama kuma an nemi ya kiran sallah yace shi ba zai yi ba, ya saba an yi kiran sallah in ya fito daga gun kiran sallah ya kan leƙa ya ce ya rasulullahi lokacin sallah ya yi, ya ce to yanzu kuma wa zan gayawa. To a ruwayar aka ce sayyidina Hassan ne dan sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo yace mun gama ka da haƙƙin da muke da shi a kanka, ka je kai kiran sallah kamar yadda kake a zamanin kakanni. Sayyidina Bilal al-Habashi da ya hau kan manarar masallacin ya fara kiran sallah, mutanen Madina da suka jiyo murya shi kowa sai yi shiru, da waɗanda ke cikin gidajensu da waɗanda ke cikin kasuwanni kowa sai yi shiru. Sayyidina Bilal da ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kowa yana cewa Allah da nan annabi sallallahu alaihi wasallam, ai Bilal ne sai aka tattauno yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah, yana faɗa ai gaba ɗaya sai mutane suka taho kowa sai ya fashe da kuka, saboda kawai ce da to suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya dawo gani suke kawai in sun zo za su ga annabi. Mai ruwayar hadisin ya ce ba mu taɓa ganin ranar da aka yi kuka aka zubda hawaye a cikin garin Madina ba, tun banda ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba mu taɓa ganin ranar da aka zubda hawaye kamar irin wannan ranar ba, ranar da Bilal ya kira sallar kira sallar da bai ƙarasa shi ba har yau, saboda daga iya nan kawai saukowa ne sai kuka, sahabbai kowa sai kuka. To kaga a shi ke nan ya halatta a ji a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda in ka duba duk manya-manya littattafai na mazahibu ɗin nan guda huɗu al-mazahibu al-arba'a duk za ka suna ishara da muhimmancin zuwa ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hasali an ka duba manya-manya littattafansu na fiqhu a babin aikin hajji za ka ga duk akwai wannan. Misali irin su al-Mughni na Ibn Qudama al-Maqdisi babban malamin fiqhu na mazhabar Hanbaliya, shi ma za ka ga ya ware babi musamman akan wannan babin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ka duba cikin littafin mazhabin Shafi'iyya kamar sharhin da wannan sharhin da Imam an-Nawawi ya yi shi ma an ka duba za ka ga duk wannan bayanan akan halaccin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ayi hali shi Imam Malik ma ya hana ka ce za ka je ka ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a duk za ka je ka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ganin karhancin ka ambace kabari za ka je ziyara, sai duka ce za ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ya faru har a zamanin tabi'ai, a khalifar musulunci Umar ɗan Abdul Aziz shi ma ya aiki wani daga cikin ɗan aikin shi garin Madina. To daga Sham ya turo shi zuwa Madina, da ya zo ya gama abin da zai yi, tafiyar daga Sham zuwa Madina tafiyar wajen sati biyu ne ko fiye da haka. Da ya zo ya gama abin da zai yi a Madina, sai ya zo ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi tawassuli ya yi kamun kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce duka a kwana biyu ya share wannan tafiyar sati biyu, ya gama ta sati biyu, sai ga shi a Sham. Kuma har ila yau akwai labarin kaja ga labarin mutumi wanda shi ma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafa din, wani balaraban ƙauye ya zo ziyara ya zo ya ce ya Rasulullahi, haƙiƙa ni na zalunci kaina, ni ban gaske ka ba amma na ji daga cikin abin da Allah ya saukar maka, Allah yana cewa walau annahum izlamu amsan ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul wajadullaha tawwabur rahim. Da ce su mutane idan suka zalunci kansu suka aikata zunubi za su zo gabanka ya Rasulullahi su nemi gafarar Allah a gabanka, sannan kai ma ka nema musu gafara, lalle da Allah da sun samu Allah mai karɓar tuba ne gare su kuma mai yin rahama. To wannan balaraban ɗau ya faɗi wannan sai ya fita yana riye da wasu bidiyoyi ya fita. Imam Rukmi ya ce kawai nan take sai na ji gingiri ya ɗauke ni a cikin gingirin, ya ce sai kawai na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Rukmi fita ka jira ya wancan balaraban ƙauyen, Allah ya gafarta mar.
Allahu akbar.
Rukmi din nan malamin su Imam Muslim ne, babban malamin hadisi ne. To irin wannan kisoshin suna nan da yawa a karatun mu na tafsiri da Ramadan. Na kawo hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma na wani balaraban ƙauye bayan an yi janazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamar kwana uku ya zo shi neman Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa, sai ya ce to a nuna mishi makwancinsa, aka zo aka nuna mar kabarin ya riga ɗibar ƙasar kabarin yana zubawa a kan shi, sai sayyidina Ali suna kallon shi kada ka wata murƙa sauƙaƙawa a addini, murƙa sauƙaƙa ra'ayi, sayyidina Ali ba su ce mishi ɗan bid'a ba, ba su ce mishi kafiri, ba su ce mishi musulki ko ba ƙauye, ko su ce mishi bai fahimci addini ko wani abu, suna kallon shi yake ɗibar ƙasar kabarin yana zubawa a kan shi saboda neman albarka ko kuma saboda baƙin cikin rashin saduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin shi ma sai yake faɗar magana shi ne irin wancan mutumin na Imam Rukmi yake faɗa, cewa ya rasu da ban rufe ka ba amma na ji a cikin abin da Allah ya saukar maka, Allah ya ce kaza kaza kaza, sai da gani na zo ina tawakkali kai, ina kama kafa da kai, ina roƙon Allah ya sanya ni a cikin cetonka. Bayan ya juya sai na aliki sai muka ji daga cikin kabarin muka ji murya ana cewa ku gaya mishi Allah ya gafarta mar, Allah ya karɓi roƙon shi kuma ya gafarta mar. Irin wannan kisoshin suna nan da yawa, ala ayi halin da yi wato duk abin da mutum zai faɗa to mutum ka riƙa sauƙaƙa ra'ayi, kada ya zanto ka ce kowa sai ya bi ra'ayinka, kada kuma mu mai da addini zama tamkar siyasa. Misali, ƴan siyasa su ne waɗanda duk abin da za ka zo da shi inda a wata jam'iyyar kake ba tasu ba, to ba za su karɓa ba, ko me za ka faɗa ba sa ganin abin a matsayin daidai saboda ba jam'iyyar ku daidai su ba. Abin da jam'iyyar su ta zo da shi shi ne kawai daidai, to kada mu mai da addini zama haka, duk inda ka zama gaskiya kawai ku karɓe ta, kada ka riƙa duba wai su waye suka faɗa. Ita gaskiya ana aiki da ita, ko da kafiri ne ya faɗi ta ana ɗauka a aiki da ita. To wannan duka dai jibani ne akan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakibu qabri wa sanami ubadu, kada ku riƙi qabri na matsayin wani gunki da za a riƙa bautawa. To bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna akan minbari, yake cewa sahabbansa duk wanda ya kasance da yake wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe durana a hannunsa, yake duk wanda ya kasance ko na da ke bayansa ban sani ba ko na yi wani abu na shiga haƙƙinsa, to ya zo yau ya rama, ya zo shi ya rama. to an ce a wannan lokacin ne akwai wani sahabi ina jin ko kashifu ne ko asarif ko kashifu ne akwai wanda yana cewa rasulullahi ai kamun kaza kamun kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karama annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga jikinsa mai albarka kai sai ya yi rungume shi yana yi rungume shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi addu'a da gefen ciki da shi to a lokacin wani mutum ya tashi ya ce rasulullahi akwai kudin durhami uku ne yace ko durhami biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fadlu dan abbas ba shi ya kai fadlu ya dauko durhami uku ne ba wannan mutum daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake tara sahabbai musu wasiya akan mutanen madina yace lalle ne in ku wasiya ta alkhairi game da al-ansar mutanen madina ku kyautata musu kuma kina su ne matokarina kuma su ne guzurina wajen isar da wannan sakon na Allah sai da sun bada duk wani haƙƙoƙin da aka nema daga gare su abinda ya saurashi shine su ma a ba su haƙƙin da ya kamata a ba su na taimako da gina mawaki ma yace ku karba daga mai kyautatawa daga gare su kuma ku yi afuwa ga duk wanda ya nuna na muku daga cikinsu a wata ruwayar kuma yace ya ku mutane haƙiƙa ga jama'a nan kullum suna ƙara ƙaruwa a cikin musulunci mutanen Madina kuma yawan su kamar raguwa yake har sai sun dawo sun zama kamar gishiri a cikin abinci duk wanda ya cibinci wani lamari na shugabanci daga cikinku to kada ya cutar da wani wanda ko ya samu damar da zai amfanar da wani to lalle ne ya karɓa daga masu kyautatawa daga cikin mutanen Madina kuma ya afuwa daga masu nunanawa daga cikinsu dan sai ya juya yake cewa mutane haƙiƙa wani bawa Allah ya bashi zaɓi ko dai ya bashi abin duniya duk yadda yake so a yi masa a nan duniya ko kuma ya koma ga ubangijinsa amma wannan bawan ya zaɓi komawa daga ubangijinsa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama faɗar wannan magana sai Sayyidina Abu Bakar ya fashe da kuka yana ta kuka yana cewa mun fanshe ka ya rasulullahi da iyayenmu maza da iyayenmu mata mun fanshe ka da rayukan ubanninmu da uwayenmu Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka yi mamaki ga Abu Bakar sai mutane suke cewa ku dubi wannan dattijan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan wani mutum da Allah ya ba wa zabi ko a bashi duniya duk yadda yake so ko kuma ya koma ga ubangijinsa amma wannan bawan ya zaki komawa ga Allah amma ga sai na baka kuma yana wani zance da ban yana cewa wai mun fanshe ka ya rasulullahi da iyayenmu sai sahabbai suke tambayar sai na baka wai me kake nufi ne da wannan magana yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yake nufi shine wannan bawan da Allah ya ba wa zaki din Allah ya turo mala'ika ya tambaye shi shin zaman duniya kake so ko komawa ga ubangijinka in zaman duniya kake so to a kawata maka duniya a baka komai duk yadda kake so haka za a yi ma a shin faɗa maka duniyar ka ɗibi ta yadda kake so in kuma komawa ga ubangiji kake so to lokaci ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zaɓi komawa ga ubangijin nasa daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai juya wajen mutane yake cewa ya ku mutane haƙiƙa wanda ya fi kowa daga cikin mutane yi min baiwa game da abokantakarsa da dukiyarsa shine Abu Bakar da ashe zan riƙi wani daga cikinku a matsayin badaɗina banda ubangijina da ashe zan riƙi wata halitta a matsayin badaɗina da Abu Bakar ne zai zama badaɗina bari sai dai ni badaɗina ubangijina ne sai dai tsakanina da ku akwai ukuwa irin wannan lafiyar ta musulunci da kuma soyayya ta addini dan haka a rufe duk wata ƙofa da ke cikin masallacin nan in ban da ƙofar sai na Abu Bakar kamar yadda na faɗa a wancan karatun na ga wasu ruwaya kuma da aka ce sai ƙofar sai na Ali radiyallahu anhu da sai na Abu Bakar to da sabai sun gane shi duk wanda yake makutaka da masallaci in dai gidanka ya jingina da masallaci sai ka buɗe ƙofa kai ma a cikin masallacin ka fasa ƙofa daga gidanka kawai ya labure za ka yayi sai ya zanka cikin masallaci to haka zai kasance suna yi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya umarni cewa lallai a toshe kofar kowa an bar sai na wakar da sai na abu to wannan shine abin da ya faru a wannan ranar Laraba din saura kwana biyar kenan kafin ya bar duniya to washe gari Alhamis kuma saura kwana hudu zaman sa a nan duniya to a lokacin nan ciwo ya yi tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabai sun zo gaida shi sai ce ku kawo min wata takarda a rubuta muku abin da in kun riƙe shi ba za ku ɓata ba har abada to suna da yawa a lokacin nan sai shi sai na Umar ganin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin karamin jinya to sai tausayi ya kama shi ya ce ku kyale Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyale shi ai ya zo mana da alqur'ani alqur'ani ya ishe mu to kuma sai ya ce lalle sai an nemo takardar nan tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemo takardar shi kuma sai na Umar yana cewa a bari saboda ga halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki na jinya to kaji wannan shine abin da ya faru fa akan wannan ne dan shi a suke zagin sai na Umar wai ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam yin abin da yake so yi to in banda rashin kunya da rashin kwakwalwa irin tasu misali daga sanda wannan abin ya faru fa kwana hudu aka yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da a ce rubuta wannan wasiƙar ko rubuta wannan takardar muhimmancin sa ya kai yadda ya kai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna tashi din dan suna cikin wannan magana yake ku tashi ku fita suka tashi kuma suka fita din to da a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zai kiran wasu daban yace ku zo gashi nan sai ya sa a rubuta din amma duk abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya umarce shi da ya isar wa al'umma ya riga ya isar musu sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da ya rage to a wannan ranar Alhamis din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wasu abubuwa guda uku abu na farko ya umarni cewa a fidda Yahudawa da Nasara da kuma mushrikai waɗanda suka kisa musulunta a fidda su daga cikin jaziratul Arab gaba ɗaya wato yankin Larabawa ya zama kawai zalla musulmai ne za su zauna a wajen gashi yanzu Allah ya kawo mu zamanin da ana nema kuma yanzu a dawo da bautar gunki da duk wani abu na armanci a dawo da shi cikin ƙasar Saudiya yanzu haka akwai gumaka a Jidda yanzu haka magana da muke da kai akwai gumaka a Jidda yanzu haka akwai gidajen rawa da gidan caca casino gidan caca wanda ko mu a nan Najeriya na ba na zata akwai casino in ma akwai banki ko irin su Lagos da sauransu wurare ba amma a nan arewacin Najeriya ba na zata akwai casino ko kwa ɗaya saboda guri da ake sheƙa aya sosai sheƙa aya ta ƙarshen lamba yanzu a Saudiya an buɗe casino za a ga da masu da namiji an zo ana lale katin caca a ƙasar Saudiya ba namiji kuma da rawani ba da komai da gemu guya kuma ya gana lale katin abin nan katin caca yanzu haka halin da ake ciki Allah ya kiyaye amin amin to sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga nabi sai yayi wasiya da cewa mutanen da ke zuwa suna musulunta to lalle a ci gaba da ba su kyaututtuka kamar yadda ya kasance yana yi to daga nan ne wasiya ta uku shi ne rawar hadisin sai shi ya manta amma malamai sun sabani anan wasu da ce la Allah wannan wasiya ta uku ita ce a yi rubu da iyalan gidansa a kyauta musu a kula da soyayyar su da girmamawa gare su wani mutum ce wata ƙin wannan wasiya ita ce a yi rubu da alƙur'ani da sunna wani mutum ce wata ƙin wannan wasiya ta uku ita ce ai kokari a tashi rundunar Usama domin dama akwai rundunar da aka hada ƙarshen jagoranci sai na Usamatu dan Zaid radiyallahu anhu wani mutum ce wasiya ita ce as-salatu wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah kuma ku kula da bayi waɗanda Allah ya mallaka muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da tsananin da yake cikin jinya ya kasance duk da aka yi wa mutane limanci a duka sallolin nan biyar har zuwa wannan ranar ka Alhamis kafin barin sa duniya da kwana hudu a ranar ya fito wa mutane sallar magriba a sallar magriba ma suratul mursalat ya karanta wato wal mursalatu urfa to yayin da lokacin sallar isha'i ta yi jinya ta ƙara tsananta gare shi tsohar ka san lokacin jinya in dare ya yi ta fi tsanani jinya ta ƙara tsananta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cewa matansa shin mutane sun yi sallah ne sai na Aisha ta ce mishi ya Rasulullahi ba su yi sallah ba suna jiran ka sai to ku sanya min ruwa a ma'alolota na Aisha ta ce sai muka ajiye mishi ruwa din da yaje sai ya watsa ruwan haka jikinsa dan ya dan ji sanyin jiki sannan sai ya tashi domin ya yi miƙe tsaye yubura wannan da zai yi ta ce sai muka ga an sunar da shi sallallahu alaihi wasallam bayan ya farka ya farfado daga wannan sunan sai ya sake tambaya shin mutane sun yi sallah ne sai matan su suka ce a ba su yi sallah ba suna jiran ka ya Rasulullahi nan ma ya tashi yin yunkura miƙewar da zai yi haka nan ma sai aka sake sunar da shi sai da aka yi wannan dai har kamar sau uku haka to daga ƙarshe sai shi ku umarci Abubakar yi wa mutane sallah. Daga nan ne sai sana Abubakar yi wa mutane sallah, sai da ya yi sallah 17 yana limanci. Alhaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa a garin Madina. Wani wannan ita ce hujjar da sana Abubakar ya kafa a bisa khalifancin sana Abubakar. Sana Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi da kai amintacce ne ya baka amanar addinin mutum da ya sanya maka jagorance mu sallah, to dan ne ba za mu baka amanar duniya ba kamar jagorancin abin da ya shafi duniya, indai har za ka jagorance mu akan addini abin da ya shafi neman lahira to mai zai hana ka jagorance mu kuma akan sauran abubuwa. Daga nan ne sai ya miƙa hannu ya mishi mubaya ya zama shi ne halifan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran sahabbai ma gaba ɗaya suke shakka. Sayyidina Abubakar yi sallah 17 yine mutane limanci a ra'adi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa. Nana Aisha radiyallahu anha ba wajen sau uku ko sau huɗu suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a sa Umar ko wani ya mutane sallah, domin Abubakar yana da saurin kuka kuma kada mutane su fahimci kamar ko wani abu ne ka su fahimci tsananin da jikin ka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna kunna sawahibu Yusuf murru Aba Bakr falyusalli binnas, ku barci Abubakar yi wa mutane sallah. To daga nan sai kwana biyu kafin wafatinsa a ranar wata Asabar ko Lahadi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ji sauki a jikinsa, sai ya fita mutum biyu suka riƙe shi, wato Sayyidina Fadl ibn Abbas da Sayyidina Ali suka dan riƙe shi. Ya fito a lokacin nan sai na Abubakar ya wuce ne wa mutane limanci. Yayin da sai na Abubakar ya ganshi ya fito, sai baya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ka ci gaba, ya musu isharar cewa ka ci gaba. Sai ya ce wasu sai na Ali ku zauna da ni a gefen shi. In ka zauna da shi a gefen sai na Abubakar, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar daga zaune, shi kuma sai na Abubakar yana koyi da sallar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauran sahabbai kuma suna koyi da sallar sayyidina Abubakar, kuma da yadda yanzu yake faruwa lada liman yana kabbara ladan ya ɗaga kabbarar, amma mu kuma suna koyi da kabbarar ladan. To kamar haka aka yi, hasali ma malamai da yawa suna cewa wannan shine asalin ladanci. Wannan kamar yadda na faɗa yana nan a cikin Sahih Bukhari juz'i na 1 shafi na 98 da kuma na 99. Ranar kwana ɗaya kafin wafatin shi sallallahu alaihi wasallam a wata ranar Lahadi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara dukkan bayinsa gaba ɗaya ya yantar da su kajifa sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin, amin. Sannan ya ɗauko duk kuɗin da ya mallaka gaba ɗaya, duka daga dama dinari 7 ne, kuma ya ɗauko su gaba ɗaya ya sadaƙar da su. Sannan ya ɗauko kayan shi na yaƙi, takubban shi, kwari da bakan shi, silken shi na yaƙi, kwalkwalinsa da komai na shi ya ɗauko ya ba wa sahabban shi kyauta. A wannan ranar ma Nana Aisha radiyallahu anha sai da ta aro man da za a kunna fitila da shi saboda gudun duniya na Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan ma akwai wani silkensa na yaƙi da ya jinginar wa wani Yahudi, ya karɓi sa'i 30 wato kamar babban kwano 30 na shigin domin ciyar da iyalinsa. Su duba gudun duniya fa, wanda Allah ya ba wa zaɓi in duniyar yake so a ba shi ita komai duk yadda yake so a salama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aishu aishul akhira, rayuwa ita ce rayuwar lafiya. Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu ya rawaito cewa a ranar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya, mutane suna cikin sallar asuba ranar Litinin, sayyidina Abubakar yana jagorancin sallar kawai su sai gama Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya leƙo da yanzu su suna sallar nan da riras da su, sai ji daɗi a ransa ya yi murmushi. To kaga shi sallallahu alaihi wasallam yana daga kyawun da Allah ya mishi da kwarjini, idan yana murmushi fuskar shi haske take tana kyalkyali. To ganin wannan hasken fuskar nashi sahabbai sai wani irin farin ciki ya ratsa zukatansu, saboda za su na cikin tsananin baƙin ciki saboda sanin jinyar da yake ciki da kuma yadda jinyar ta yi nauyi. To amma ganin ga shahar ya leƙo da kansa ba tare da wani ya riƙe shi ba, ga shahar ya leƙo. To gaba ɗayansu sai suka ji wani irin farin ciki, sai na Abubakar sai ya yi kamar zai koma da baya, ya sadu da sauran da ke bayan shi, wato ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yanzu ne abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku ci gaba da sallah, kawai sai ya mayar da labulan ya koma cikin gidan shi sallallahu alaihi wasallam, ya koma cikin ɗakinsa, kuma daga ita da jikinsa dai wannan na duniya bai sake fitowa ba. Kafin azhar Allah ya karbe shi a wannan ranar, yayin da hantsiyayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura a kira mishi ƴanshi Nana Fatima shugabar matayen duniya baki ɗaya, ya yi kira ta sai yi mata wani sirri haka, ma'ana ya gaya mata wani abu a cikin kunnanta, sai aka ga tana ta kuka tana ta kuka, sai sake kama kunnanta nan ma ya mata wasu maganganu haka ƙasa-ƙasa, iya ita kaɗai ta ji abin da ya faɗa, sai ga kuma ta koma tana murmushi. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce sai muka tambaye ta game da wannan, a lokacin sai ta ki faɗa, sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da aka sake tambayar sai ta ce ai da farko ce mun yi yana zaton wannan jinyar ba zai tashi ba, eh ganna ta kuka hankali na ya tashi, shi ne sai ya riƙe kunne na yake ce mun ai ke ce farkon wasu ya ta biyo ni daga cikin iyalan gidana, a mata albishir da mutu da ta mutuwa, sai ta ce shi ne zai ta murmushi kuma sai farin ciki, kaji fa to in banda waɗanda suka wofinta duniya waye za a mishi albishir da mutuwa kuma ya riƙa farin ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya mata albishir kuma cewa ya ce Fatima shin ba za ki farin ciki ba ke ce fa shugabar matayen ta da kai baki ɗaya. Wannan hadisi ingantacce ne, yana na cikin rahmatul lil alamin na juz'i na ɗaya shafi na 282. Wasu malaman sun ce wannan albishir ɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ya kasance ne kafin wannan jinyar da kamar wata ɗaya ko biyu, wasu kuma sun ce a wannan ranar ne ran da zai bar duniya ya mata wannan albishir ɗin. Yayin da Nana Fatima radiyallahu anha ta ga yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki har ta kai ga ana sumar da shi, sai yake cewa wa karba abatahu, kamar dai kalmar wayyo ne haka ko kuma ya kai tuna haka, ya ce ya kai tuna tsananin halin da mahaifina ke ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, ai babu sauran wata wahala ko jinya akan mahaifinki daga wannan ranar. Shi ma wannan hadisin ingantacce ne, Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihu nasu juz'i na 2 shafi na 641. Daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Hassan da sayyidina al-Husayn jikokinsa masu albarka, ya kira su ya sumbace su dukkaninsu, sannan ya yi wasiya ta alkhairi game da su, sannan ya kira matayensa baki ɗayansu ya yi musu wa'azi ya tunasar da su lahira, sannan kuma jinya tana ƙara tsananta gare shi tana ƙara tsanani har sai da ya zamto wato an fara ganin alamar dafin nan wanda ya ci a yaƙin Khaybar ya fara bayyana gare shi. Daga nan ne sai yake cewa Nana Aisha, ya ki Aisha ban gushe ba fa ina jin ɗanɗanon dafin abincin nan da na ci a yaƙin Khaybar, ya ce yanzu nan da nake magana da ke a yanzu nan na ji alamar wannan dafin ya yanka min saifata, ya ce yanzu nan na ji hanta ne ko saifa da haka, ya ce yanzu ne ya ji dafin ya yanka min dafin nama a kuyan nan da wata bai ujiya ta kawo mishi, kawai sai da ya fara ci tukunna sai Bishir bin al-Bara'i shi ma ya ci, to ya kawo zai sake ci a karo na biyu sai ya ji cinyar akuya tana mishi magana, ya ce ya Rasulullahi karka ci, an sanya sannu a cikina, ya ce daga nan sai ya ce cewa sahabbai ku ɗauke hannu yanzu kar ku ci, sai ku Bishir bin al-Bara'i ya yi nan take ma har ya yi shahada ya riga ya rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan cinyar akuyar ta ba da labarin cewa an sanya sannu a cikinta, ya kira matar da ta kawo mar cinyar akuyar, ke mai dalilin wannan abin da kika yi, kin sanya sannu ne a ciki, ya ce ina sannu ita ne mai haka, ya ce ai ya kasance mazajen mu gaba ɗaya ko sunanka aka ambata, sai hanta cikin ta motsa saboda tsananin tsoro, shi yasa nayi wannan idan kai annabi ne na san Allah zai kiyaye ka, in ko wani mutum ne mai neman wani mulki na duniya to shikenan sai ka cika mutu kowa ma ya hutu. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan jinki ya kyara ta bai mata komai ba, amma da yanzu Bishr bin Zara'i ya rasu sai aka mata kisasi aka kashe ta saboda ran Bishr bin Zara'i radiyallahu anhu. To wannan gubar na wannan loma ɗayan na nama da ya ci shi ne ta so masa, kuma wannan ba wani abu bane face girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata daraja ta lahira face sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Kuma shi kaga dama shi annabi ne, annabawa ku sanar gaba da kowanne muƙami, sannan kuma a cikin annabawan shi ne shugabansu baki ɗaya, in ka dawo cikin manzanni shi ne shugabansu baki ɗaya, in ka dawo cikin ulul azumi guda huɗun nan shi ne shugabansu baki ɗaya. To sai ya zamto daga cikin annabawan Allah alaihi wasallam akwai waɗanda shahadantar da su aka yi, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya ɗora shi a kan muƙamin da su ya fi kowane mai muƙami a lahira. Dawo shi ma sai Allah ya bashi wannan darajar yin shahada ɗin, kamar yadda Annabi Zakariya alayhi salam kaga shahada ya yi, Annabi Yahya alayhi salam shahada ya yi, Annabi Ilyas alayhi salam shi ma shahada ya yi, annabawa da yawa duka shahada suka yi. Shi yasa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya azurta shi da samun shahada, saboda me? Saboda ya riski wancan matsayin har ma ya zarta su. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake yin wasiya ne, yake gaya mutane ce ku kula da sallah, ku kula da bayinku waɗanda suke hannayenku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan, yana maimaitawa, ya yi ta maimaitawa sau da dama, kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari juz'i na 2641. To yayin da mutuwa ta halarto mashi sallallahu alaihi wasallam, sai ya jingina kansa a jikin nana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa yana daga ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mun, da baiwar da Allah ya mun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓi ran shi ne a cikin ɗaki na, sannan kuma a ranar kwanan girki na, sannan kuma an karɓi ran shi ne alhali yana kwance ya ɗora kansa akan cinyata. Kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hada yawu na da nasa, wanda shi ne ƙarshen abin da ya shiga cikin bakinsa sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya faru kuwa shi ne, akwai sayyidina Abdurrahman ɗan sayyidina Abubakar ƙanin nana Aisha ne ya shigo alhali da asuwaki a hannunsa yana yin abin nan da shi. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kwance yana kallon shi haka ya zuwa mar ido, sai da ta ga haka sai ta gane kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son asuwakin ne, sai ta ce ya Rasulullahi ko asuwakin ne kake so? Sai ya ce mata eh. Shi ne sai ta karɓo daga hannun ƙanin nata Abdurrahman, sai ta ji asuwakin ya yi tauri a baki, zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tauri saboda jinyar da yake ciki, ta ce kowan lausa ta maka shi? Ya ce eh. Sai ta sa bakin ta tattauna asuwakin, sai da zama ya yi laushi, don sai ta sa a bakin shi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ne ƙarshen abin da ya shiga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan ya riga cikin darajojin ta sallallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anha. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan halin, wucin da rai ya zo fita, akwai ruwa a gefen shi, ya kasance yana sanya hannunsa a cikin ruwan, sannan sai ya shafa akan fuskar shi yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakaratu, la ilaha illallah, haqiqa mutuwa tana da ɗaci. Wannan yana cikin Sahih al-Bukhari babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam juz'i na 2640. Daga nan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan aswarkin, sai ya ajiye shi, daga nan sai ya ɗaga hannunsa a gefe haka, sannan sai ya ɗaga idanunsa zuwa sama, sai bakinsa haka leɓansa yana motsi. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce sai na kai bakina dab da leɓansa don in ji me yake faɗa. Sai ji yana cewa ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyina wassiddiqina washuhada'i wassalihin, allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni birrafiq al'a'la, allahumma arrafiq al'a'la. Yana cewa ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda kai ni'ima a gare su, daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihan bayinka. Ya Allah ka gafarta min, ka ji ƙaina, ka riskar da ni da jama'a maɗaukaka, wato abokan tafiya, karafka maɗaukaka. Ya Allah, ar-rafiqul a'la, wato karafkan nan ta maɗaukakan bayinka. sanya ni cikin su wannan shi ma yana nan a cikin sahih al-bukhari babu akhir ma takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato babu da ke bayani akan karshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan duniya cikin sahih al-bukhari juz'i na biyu shafi na 638 da kuma na 639 har zuwa na 641 za ga jerin waɗannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mata wannan kalma ta ƙarshe ar-rafiqul a'la allahumma ar-rafiqul a'la sai da mai mata ta so uku daga nan sai ya saki hannun sa haka ya rusko zuwa ga karabka madaukakiya wannan ita ce musiba mafi girma da su samu kowane mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa duk lokacin da wata musiba ta samu ɗayan ku duk girmanta to ya rika tuna musibar shi game da ni duk wanda ka rasa a duniya duk abin da ka rasa a duniya ai sai ka tuna cewa baka rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai rashin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowace musiba girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan duniya ta mu da walaha wato da hantsi ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal a shekara 11 bayan hijira a lokacin nan ya cika shekara 63 cincin a duniya da kuma ƙarin kwana hudu shekara 63 da kwana hudu sahabbai radiyallahu alaihim babu wani kalma da za ta iya bayyana ƙananan baƙin cikin da suka shiga na rashin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya garin madina sai yayi duhu garin madina da kewayenta samanta da ƙasanta ko ina yayi duhu yana Anas ɗan Malik ya bar Allah ta bar gari shi yace ma ra'aytu yawman qattu kana ahsana wala adwa'a min yawmi dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaina ban ga wani wuni wanda yafi kyau kuma ya fi haske fiye da wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina ba wa ma ra'aytu yawman kana aqbaha wala a'lama min yawmi ma ta fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kuma ban ga wani wuni mafi muni mafi duhu fiye da wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a cikin shi ba shi ma wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihu nasa haka ne Imam ad-Darimi ya kawo shi a cikin Mishkat al-Masabih juz'i na biyu shafi na 547 Anna Fatima radiyallahu anha ta shiga cikin tsananin baƙin ciki da damuwa sosai har ta rura wasu baitoci don nuna damuwarta a lokacin da take cewa ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abatahu min jannati firdaus ma'wahu ya abatahu ila jibril lana ma'ahu take cewa waliyu mahaifina ya amsa kiran ubangijinsa da ya kira shi waliyu mahaifina makomarsa tana ga aljanna firdaus waliyu mahaifina muna miƙa ta'aziyyar shi ga mala'ika jibril sai na umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya kasance a lokacin nan yayin da labarin ya shigo kunnensa sai ya gigita hankalinsa labarin ya gigita hankalin shi sai yake cewa ai wasu mazaje ne daga cikin munafiƙai suke zaton wai suna rai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an karɓe shi wai yayi wafati haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba bar dai cewa ya tafi ne don ganawa da ubangijinsa kamar yadda annabi Musa ɗan Imrana ya tafi don ganawa da ubangijinsa ya ɓuya daga mutanen shi tsawon kwana 40 ba su gan shi ba yace kuma haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo kuma haƙiƙa sai ya yanke maƙogwaron wasu mazaje daga cikin munafiƙan nan ba su cewa wai ya rasu haka Ibn Hisham ya kawo cikin littafinsa juz'i na biyu shafi na 655 amma shi sai na lura Allah anhu wato abin ya gigita shi gaba ɗaya shi ba ma ya magana baya komai kawai in banda zubda hawaye ba abin da yake sai na Abubakar radiyallahu anhu a daidai wannan lokacin ya je don ziyarar ɗaya daga cikin iyalansa yana da wata mace da ya aura tana can wata unguwa a cikin garin Madina to ya tafi wajenta akan dokinsa da ya samu labarin shi ne sai ya taho ya shigo cikin masallacin sai bai yi magana da sai na Umar ba bai magana da kowa ba sai ya shiga wajen Nana Aisha radiyallahu anha cikin ɗakin ta. Ya shiga cikin ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha sai ya nufi inda jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance, an lulluɓe shi haka da mayafi. Ya je ya buɗe mayafin ya kalli fuskar nan tashi mai haske sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi goshinsa, sannan ya kuka, ya kuka, ya kuka sai na Abubakar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, ina fansan ka da ran mahaifina da mahaifiyata. La yajma'u Allahu alayka mautatayn, Allah bai hada maka mutuwa har guda biyu ba. Ammal mautatu allati kutibat alayka faqad mutaha, amma mutuwan nan wacce Allah ya riga ya wadanta maka to ka yi ta yanzu. Daga nan sai Sayyidina Abubakar ya fito ya tsara Sayyidina Umar yana ci gaba da yi wa mutane magana, ya zaro ta kwari fayari a cikin masallaci. Sayyidina Abubakar ya zo gun shi ya ce ka zauna ya Umar ka zauna, sai na Umar bai saurare shi ba. Sai na Abubakar sai ya koma ya hau kan mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi kalmar shahada. Bayan yayi kalmar shahada mutane suna ji yayi kalmar shahada da suka tawo zuwa gari suka kyale sai na Umar. Sai na Abubakar sai ya ce amma ba'du, bayan haka, man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata, duk cikin ku ya ku mutane wanda ya kasance Annabi Muhammadu dama yake bautawa, to Annabi Muhammadu a yau din nan ya koma ga Allah. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wanda kuma ya kasance Allah yake bautawa to Allah baya mutuwa. Wa ma Muhammadu illa rasulun akhar min qablihi ar-rusul, Annabi Muhammadu bai kasance ba face manzo ne wanda wasu manzannin sun rayu kuma sun wuce kafin shi. Fa in mata aw qutilan qalatum ala aqabikum, shin idan ya koma ga Allah ko kuma aka shahadantar da shi a wajen yaƙi shikenan za ku koma ne bisa ga dalilan ku, wato ku koma cikin kafirci. Wa man yanqalu ala aqibihi falan yadurru Allah shay'a, to duk fa wanda ya juya da baya ya koma cikin kafirci ba zai cutar da Allah da komai ba. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin, da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai yi sakamako ga bayinsa masu godiya gare shi. Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ce wallahi gaba ɗaya mutane suka ji kamar ba san wannan ayar ba sai a wannan ranar. Yace a wannan ranar duk inda ka shiga cikin garin Madina sai ka ji mutane wannan ayar suke karantawa. To yanzu ji kaɗai ayar da za su karanta, wato ta sanyaya musu rai cewa Allah subhanahu wa ta'ala dama ya riga ya faɗa cewa yadda sauran annabawa suka rayu, wasu su aka shahadantar da su, wasu suka mutu a kan gadajensu, wasu kuma a guraren yaƙi, to haka ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah. Shin idan ya koma ga Allah za ku bar addinin ne? Sa'id ibn al-Musayyib wannan tabi'in ne yake cewa sayyidina Umar ya gaya mana cewa wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakr talaha fa arifu annahu haqq, yace wallahi ina jin sayyidina Abubakar yana faɗar wannan ayar nan take sai mun tabbatar da cewa lallai labarin komawar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa ya tabbata gaskiya ne. Yace nan take sai na ji gunguyoyi na gaba ɗaya babu ƙarfi, sai na zube a ƙasa, yace ina ji yana karanta wannan ayar sai na tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa. Wannan duka yana nan a cikin Sahih Bukhari juz'i na 240 zuwa 641. Wato sabon duwar la'adin sau da shi al'amarin addinin namu na musulunci ba za a iya zama diri da sakon ɗaya a ce babu shugaba a cikin jama'a ba. To shi sai ake ƙoƙarin tura za a yi a shugabantar da wani wanda shi zai jagoranci al'amarin jama'a. A lokacin aka samu saɓani da munaƙasha, ba wai saɓani irin wanda zai jawo zagi ko ɓatawa tsakanin mutane ba, irin wannan ba. Munaƙasha ne wanda ya faɗi hujjarsa, wanda ya faɗi hujjarsa. Mutanen Madina, sahabban Madina suka ce a yi halifa guda ɗaya a cikin al-muhajirun mutanen Makka, mu ma a yi guda ɗaya a cikin mutanen Madina. Sai na Umar ya ce idan aka yi haka za a samu da rabuwar kai, wannan ya ce kaza, wancan ma ya ce ba haka ba kaza. Haka dai suka yi ta abin nan hadu daga ƙarshe sai na Umar ya ce to ai ga Abubakar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ishara zuwa gare shi, saboda duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi magana to yakan inda ne ba mutu sunan wani to Abubakar yake fara fada. Kuma gashi ne ya sanya shi ya shugabantar da mu akan sallah tsawon salloli 17 aƙalla kamar kwana 3 kenan. Abubakar ne yake mana sallah, to tunda har yayi mana sallah sau 17 yayi mana limanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa, to me zai hana mu shugabantar da shi akan abin da ya shafi sauran al'amuran mu ma? to daga nan ne sai ra'ayinsu gaba ɗaya ya haɗa kan a yi cappa ga sai na Abubakar, shi kenan suka yi mashi mubaya. Amma shi da sai na Abubakar ma ya fi so a ba wa sai na Ali ko kuma sai na Umar, shi akan haka yake. Da su sabon ne suka gan saboda yawan shekarunsa da kuma daɗewar da ya yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ɗaukar darajarsa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗan darajojin shi, da su zai gan lallai haƙiƙa ya ma fi dacewa shi ɗin a bashi. Kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala haka ya riga ya tsara, suka yi mishi mubaya'a a daren Litinin da daddare. Jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka wanke shi, jikin shi mai albarka, suka wanke shi ba tare da an cire wani abu daga jikin shi ba. Dan da sun fara saba, sun an samu sabani suna cewa a cire tufafin sannan a wanke shi, sai suka ji murya, ba su gane magana ba, suka ji murya ana cewa kada ku tobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi suka wanke shi a haka da tufafin shi a jikin shi. Waɗanda suka wanke shi a lokacin su ne sayyidina Al-Abbas babban shi, da sayyidina Ali radiyallahu anhu dan babban shi, da sayyidina Fadl dan Abbas, da Usam dan Abbas, wato ƴaƴan babbanin Sanidi da babban nashi, su su hudu. Shaqran maulana Annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawa ne, da shi sayyidina Usama dan Zaid, da kuma sayyidina Aws dan Khawla, su ne waɗanda suka kasance suna suna wajen suna tsaye. Abbas da Fadl da Usam suna ɗin suka kasance suna jujjura jikin shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam. Sai na Usama da shi da Shaqran suna masu zubowa ruwa. Sai na Ali radiyallahu anhu shi kuma yana cin cudawa. An dai yi ne kamar yadda addini ya koyar, amma a nausa nan sunan babu wani datti a jikin shi da za a wanke. Shi kuma Ausu yana zaune ya ji ginar da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin shi yayin da aka ana wankansa. Sannan suka yi mishi likafani guda uku, suka lullube jikin shi da tufafi har guda uku, ba banda hula da rawan. Sannan sai aka yi saƙani kuma game da gunda za a binne shi. Sai na Abubakar sai ya ce ai lallai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu jama'ar annabawa ana binne mu ne abin da Allah ya karɓe mu. Ma ubida nabiyyun illa bi sunna haysu yuqbabu, babu wani annabi da Allah ya karɓi ransa face an binne shi ne a inda Allah ya karɓi ransa. Da sai aka zo kuma bayanin shin wanne irin adabi za a yi mishi, wasu suka ce a yi mishi shiku irin wanda ake yi a nan ƙasashenmu, wasu suka ce a yi mishi lahadu irin wanda ake a ƙasashen Larabawa, shi ne a tona rami haka sai kuma a kusurwar alƙiblar ramin sai kuma a tona wani ƙarami daga ciki, daga jikin bango ake tona ƙaramin, yanda za a sanya jikin mamaci sannan sai kuma a sanya tufafi a tattoshi. To a lokacin da suka suna wannan saɓani sai aka ce to shikenan a tura, ai akwai mutum biyu da suke tonon kabari a cikin garin Madina. Akwai wani sahabi shi ne wanda ya iya yin shiku, a wanda ya iya yin lahadu, shi kuma sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu shi kuma ya iya yin lahadu, wancan shi ne yake yin shiku, sayyidina Abu Talha shi kuma yake yin lahadu. Aka ce to a tura wanda ya riga zuwa shikenan sai a yi irin nashi tonon da ya iya. Da aka aika musu sai Abu Talha ya riga zuwa, don haka sai aka yi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahadu, aka tona mishi rami mai zurfi, sannan sai aka tona gefen alƙibla, sannan aka sanya jikin shi mai tsarki mai daraja. Yanayin kuma da aka zo yanayin sallatin shi sallallahu alaihi wasallam, ya za a yi wazai jagorancin ta ne a sallaci a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhali shi ne limamin duniya da lahira, limamin annabawa da manzanni da mala'iku. Sai ya kasance kawai kowa mutum ɗaya-ɗaya ake sallata shi, sai dai ka shiga kawai ka yi mishi addu'a ka fita. Mutum goma-goma aka riƙa shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallata shi. Farkon waɗanda suka fara shiga su ne iyalan gidan shi, ahalin baitinsa, irin su sayyidina Aliyu, sayyidina Abbas, su ƴaƴan Abbas ɗin da sauran dangogin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun shiga sun yi abin da za su yi sun fita, sai kuma sauran almuhajirin irin su sayyidina Umar, su sayyidina Abubakar, su sayyidina Talha, su sayyidina Zubairu, su sayyidina Sa'adu, su sayyidina Sa'id da sauransu suka shigo suma suka yi nasu sallar suka fita. Daga nan sai al-Ansar, manya-manyan mazajen al-Ansar ɗin nan, muqaba'u, suka shigo suma suka sallaci suka yi addu'a suka fita. To bayan an gama sai kuma mata suna suka riga shigowa bayan maza sun gama,
wani suka shigowa mutum goma 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 haka mata bayan sun gama daga nan sai kuma ƙananan yara aka yi ci gaba da tafiya ɗayan wannan wunin na ranar talata har zuwa daren laraba abinda ake ta yi kenan saboda yawan sahabban don zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sahabban shi sun kai 100,000 da wani abu nana aisha radiyallahu anha ta ce ba mu san sun binne shi ba sai da muka je karar fari ta yayin tona wannan shine abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwar da babu irinta rayuwa ce a bar koyi duniya da lahira babu wani wanda Allah ya yarda kai koyi da shi komai nashi kai koyi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda kwaikwayon rayuwar shi zama shine ibada kwaikwayon da ya gudanar da rayuwar shi shine bautar Allah ba za ka yi wata ibada Allah ya karɓa ba sai ka kwaikwayi shi komai ka yi in dai ba ka yi irin nashi ba Allah ba zai karɓa ba amin Allah ya ƙara mana san shi da ƙaunar shi da girmamawa gare shi da tsananin da yayi gare shi Allah ya taimake mu wajen yaƙi da zukatanmu amin ya rabbi Allah ya taimake mu akan harsunan mu ya zanto ba za mu faɗa ba sai gaskiya Allah ya kiyaye mu daga tsayawa akan abin da ba daidai ba Allah ya tsare mana zukatanmu Allah ya sanya mu cikin mafiya cancanta da samun ceton shi Allah ya sanya mu cikin mafiya cancanta da samun kusanci da shi da zama tare da shi hakika samun kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci ya daga hannun samun wannan kusancin ka riƙa jin girman shi a zuciyarka ka riƙa yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duk inda za ka yi wani abu ka tana karɓa tuna yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ka yi haka sannan karɓa tuna yaya yake so yi duk sanda kake cikin wani sha'ani na mutane to ka tuna yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai so ka yi in wani abu aka yi maka wani ya cuce ka ka tuna shin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana nan yaya zai so ka yi ya fi wa zai so ka yi ko kuma zai so ka zagi wannan mutum ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai so ka zagi wannan mutum ko ka tsine mar ba ka yafi kun bala ka yafi mutu kai shiru da bakin ka amma kar ya zanto an zalunce ka an zalunce ka kai ashar an zalunce ka kai inuwa an jima kuma ka kai da cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba ka ga ba kai koyi da halayen sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu irin cutarwa da ba a yi mishi ba amma yayi hakuri sai da zanto wadanda su suke neman ina yake su kashe shi sun dawo mu suke kare shi kanda kyawun hali ne bisa ya maka wannan amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka da ka ce da duk abin da ke doran kasa na dukiya da kuɗi da komai ka babbawa mutane wannan ba zai sa mutane su soka kuma su yi abin da kake so ba ko ba zai hada maka kan mutane waje ɗaya ba amma kyawun hali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to wannan shine mafi girman abin da ya shigo da mutane cikin addininsa to lallai ne muna so rayuwar mu ta yi kyau mai koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya zanto har mutane su sani kana gaba da wani baka magana da wani kana gaba da wani baka magana da wani baka kaza da wani to da kaza da kaza wannan duka ba halin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kada mutum ya zanto tsakanin da a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai a zahiri ka sa tufafi ka dangal wando kai kaza kai kaza amma halayenka ko kare ba zai ci ba duk wannan abin duk maganar da ake yi hali shi ne mutum lallai ne mu kyauta halayen mu zama masu hakuri mu zama masu juriya mu zama masu rukun amana mu zama masu tsayawa akan gaskiya duk harkar da za ka yi kada a same ka akan ƙarya domin ko ba komai ai ba za ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mummunan aikin ka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce rayuwa ta alkhairi ne gare ku haka nan mutuwa ta ma alkhairi ne gare ku in ina ra'ayi ana saukar muku da wahayi saƙo yana zuwa daga gun ubangiji yayin kuma da na koma zuwa ga Allah to ana nuna min ayyukanku idan kuka yi mai kyau sai in gode wa Allah in na ga mummuna sai in nema muku afuwa amma ai kai ba za ka so a ce yau a cikin ayyukanka a cikin sabbin ayyukanka a nuna a Allah suna sani yau din nan ka yi guna yau din nan ka sha giya yau din nan ka sha ƙwaya yau din nan ka yi gulma yau din nan kai ka ba yau din nan kai ta abin da ka so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan a cikin aikin ka ba saboda haka lallai ne an ga mu gyara ayyukan mu gyara zakatan mu kiyaye harshen mu mafi girman maki a garin mu ba ka mu zuciyar da harshe yayin da ranka ya baci ka kame harshen ka yayin da kake cikin nishadi nan ba ka kame harshen ka kada ka furta abin da ba daidai ba, domin harshe ya bi komai jefa mutane a cikin matsala. Kashi 90 na cikin 'yan wuta harshensu ne ya kai su. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mana imanin, Allah ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam da tsananin biyayya gare shi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تعدل جميع صلوات اهل محبتك وسلم عليه وعلى اله سلاما يعدل سلامهم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفلاح
الله أكبر
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما هوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحى إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن
حمده. اللهم ربنا ولك الحمد.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترجى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
اللهم ربنا ولك الحمد.